Assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na
a bari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani
ba a cewa toran jiwa wala ranta ko sai dai kan lokacin kalan mu mai alfarma karshen zabi yana nan shi ma karshen matsalolin mai dumbin daraja ko dai ya yau ko ba a cewa toran jiwa wala ranta
da daula barka da dawowa
to Alhaji Usman barka
kai mun yi mission ɗinki kwana biyu ta turawa
gaskiya kam to kafin
na san ma sauraro ba suna ta sige ki ai
to ya za a yi harkar lafiya jiki da jini dai godan Allah dai
alhamdulillah
ya kawo komai cikin sauki kuma an samu lafiya
to alhamdulillah Allah ubangiji ya kare mu da lafiya
to amin
duwa inda ma ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya ni ma kin san mama na tana shan ba lafiya
haka ne ba
amma dai tana samun sauki
amma an sallame ta
sai an sallame ta
Allah ya kara mata lafiya
amin amin daula
kara mana lafiya
amin Allah ba duk wasu marasa lafiya lafiya muna da yau labari bayan mun yi gaishe gaishe amma labarin da zamu na marigayi ne Kofi Annan yawa saboda haka na san za a tafi kunne saboda mun dan zakulo mu zuwa nene shi
mutane su dan
tarihi wasu dan kare duk da yake za su so a ji tunda an jiji amma za a so nan ma a ji shi
haka tunda gwanzo ne da ya taka rawa
sosai sosai
duniya baki daya ma za mu ce ba Afirka ba
haka to kafin ki fara gaishe gaishen barin dan mika ta'aziyya ta'aziyyar da zan mika shi ne zuwa ga wani ma'aikacin Liberty Umar Abubakar Malali wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsa rasuwa wanda kuma sunan mahaifiyarta sa Malama Amina Abdullahi ta rasu ne bayan ta je ganin gida
Allah ya kanta
Allah ba ta ladan zuminci ya kuma karbe ta
rahama kuma Allah ya tututa
sai kuma Umar Malali muna maka ta'aziyya da fatan Allah ya ba ku hakurin wannan rashin ma'aikaci ne shi a Liberty Radio da Television
ɗan jarida ne muna maka ta'aziyya gaba ɗaya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka.
Haka yake. Za mu sake lallabawa amma ke zan bari yanzu ke lallaba din. Yau ba mu dauko sakonnin Facebook ba wato na majalisar Abar Yahuce saboda kwana biyu mun takaranto su bari mu dan shiga sakonnin da aka aika ta email.
Ta email.
Saboda haka bismillah in cin shirya.
To haka ne Usman, bari mu shiga shafukan mu na email din domin karanto sakonnin mutane da ni gaishe gaishen su. To sako mu na farko a yau na email na gaisuwan fatan alherin Abar Yahuce cewa salam, fatan alheri ga masu gabatar da shirin Abar Yahuce, Usman Ahmad Kabara da Hajiya Daula Salim. Sunana Yahaya Dono Azare. Gaisuwa ta zuwa ga Abdulkadir Aliyu Mina da Nasiru Aliyu Bukuyin da Fintasi Ibn Abdullah Azare da Dahiru Mai Shago Hanafari da Shehu Adamu Rijau. Da fatan suna cikin koshin lafiya. Sai sako na gaba cewa ina yi wa masu gabatar da wannan shiri na Abar Yahuce fatan alkhairi. Sannan ina so ku isar mana sakon gaisuwa ta na Abar Yahuce zuwa ga matata Yakuji Ahmad Abacha Macina da baban gida Mai Shago Kagumsuwa da Abubakar Sabiu Sabuwa da Abbas A Sale Macina da Abubakar Kawu Girgin da Lawal Sani na Kawu Daura da Malam Yahaya Limamin Garin Taganama da Amini na Alhaji Wasiri Macina da Bukar Najibili Mai Safarar Dabbobi Macina. Nagode daga mai sauraron ku Ahmad Abacha Macina jihar Yobe. To madalla Malam Ahmad, muna fatan kai ma ka tashi cikin koshin lafiya.
To amin amin.
To sai sako na hannu na karshe a yau ya fito ne daga Ali Nuhu. To wannan dai takwaran Ali Nuhu ne.
Eh, na ga hadda dogon email din.
Eh, ga email din shi na alinuhu6954@gmail.com. Inda yake cewa salam malaman shirin Abar Yahuce, da fatan kuna lafiya. Sunana Ali, direban BRC FM Azare. Gaisuwa ga Isuhun Dila Faki da Dahir Mai Shago Hanafari da Yahaya Dano Azare da Shehu Adamu Rijau da Fintasi Ibn Abdullah Azare. To madalla, da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya. Usman Gareka.
To Daula, sakon farko da ke hannu ni ma dai din na sakon emails din ne. Gali Sirajo Faki yace fatan alheri ga Oga Kabara da Anti Daula. Gaisuwar Abar Yahuce zuwa ga mai girma Hakimin Faki Alhaji Jafaru Aliyu, sai kuma jakadan Faki Alhaji Abdullahi Dan Kadi Faki, sai kuma Shehu Adamu Rijau, sai Honorable Alhaji Jafaru Yusuf Nadabo Faki, sai Malam Siraju na Alhaji Yado ko Yado, Allah ya sanya faɗa daidai a Faki din, sai kuma Malam Tukur na Alhaji Yado din dai a Faki a Gege Lagos. Da fatan suna cikin koshin lafiya kuma shi.
Amin amin madalla.
Sakon gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, yace yana mika sakon fatan alherin Abar Yahuce zuwa ga kowa. Assalamu alaikum, zuwa ga filan Abar Yahuce. Ku mika min sakon gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin Gabas Katsina, Alhaji Umar B Isa Mani, sai Alhaji Ya'u Isa Mani, sai Alhaji Lawal Nuhu Mani, sai dan Malikin Mani da sauran kuma gaisuwa a mika min ita zuwa ga masu gabatar da wannan shiri mai farin jini na Abar Yahuce da ma daukacin ma'aikatan VOA Hausa daga Lura Manjo Mani. To sai kuma sakon Isa Lawal Girgir yace daga mai sauraron ku a kullun ranar Asaba. To mun gode. Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya, yace na miko sakon gaisuwar fatan alheri. To daga karshe sai in mika sakon gaisuwar fatan alherin Abar Yahuce zuwa ga Iliya Mai Shayi garin Daura, Nasiru Mai Gangariyan Wankin Hula Dambam, sai sakatare Inuwa Gwate Gumau, sai kuma magaji Alasaka tashan Magarya Kumo, sai matan gidan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, wato Jamila da Fati. Sakon ya fito ne daga Bala Muhammad Damba. To yanzu Daula, sai mu dan shakata mu dawo ko?
To
kake rawa da yawa, kun san
shi ne wanda aka yi.
Yawa, sai kin gama kwali.
Sarjan wa ga ya ga
kamar da muka ce fa zamu tattauna akan maganar
zamu dan bada takaitaccen tarihin waye Kofi Annan.
Kofi Annan,
to Kofi Annan da shine wanda ya rike sakataren majalisar dinkin duniya na bakwai a duniya,
wato magatakaddarsu
kuma sannan ya zamanto shine na farko gaba daya a Afrika da ya rike wannan
mukami.
Ya rike wannan mukami ne daga watan Janairu na shekara 1997. sannan kuma ya sauka a watan December na shekara ta 2006 ya kuma karbi lambar yabo ta zaman lafiya a duniya wanda aka fi sani a turance da Nobel Peace Prize
ya karbi ta na gauraren 2001 ko
haka ne har ila yau kuma wannan gwarzan ya kafa kungiyar shi mai zaman kanta Kofi Annan Foundation shine kuma ya kasance shugaban kungiyar dattijai ta duniya wanda kungiyar nan marigayi da Nelson Mandela ne ya kafa
the elders
wanda ake kira the elders haka ne kan Malam Usman to kaga wannan mutum yana da matukar muhimmanci a rayuwar
Afrika da al'umma duniya
ko mai ya kamata a yi koyi da shi haka gaban mutum to gare ka
barka da to shi dai Kofi Annan an haife shi a ranar 8 ga watan Afrilun shekarar 1938 ne a Kumasi ta kasar Ghana kenan sannan a lokacin ba kuma su ake cewa ba san da aka yi shi ana kiran wurin British Gold Coast haka ake kiran wurin to amma daga baya ne aka maida wurin sunan wurin Kumasi
to kila daga baya kenan aka bata kaman state haka
saboda kaman al'ummar wurin da yanayin yare da waye saboda haka sai zama jihar sunan ta kenan British Gold Coast nan lokacin ana mulkin mallaka
wallaka haka
yawa to sannan kuma yayi karatunsa a Macalester College ne inda ya karanta economics wato fannin lan arziki sannan kuma bayan ya gama ne ya wuce graduate institute ta Geneva ya karanta wato harkar management wato irin kaman aikin yawa aikin kaman tafiyar da ma'aikata aikin office da sauransu to daga nan kuma ya fara aiki da majalisar dinkin duniya ne tun a 1962 wanda yana daga cikin abinda yake jawo hankalin mutane a duniya kasancewar ya faro aikin nan tun daga
crash
jiba ture tun daga kwararren
daga farko
tun farko har sai da ya kai matsayin sakataren jira'in da makarshi a 1962 fara wannan aikin amma ya fara ne daga bangaren lafiya na World Health Organization a United Nations
oh haba
kuma na da bangaren
hukumar
lafiya ta duniya yawa to a officin su dake Geneva a Switzerland kenan ko to ya kuma bayan wannan kuma yayi aiki a matakai daban-daban a hedkwata na majalisar dinkin duniya matsayi daban-daban office daban-daban da sauransu sannan yayi aiki har zuwa lokacin da ya kai matsayin under secretary general kamar a ce mataimakin musamman ko jakadan musamman ko mataimakin musamman na majalisar sakataren majalisar dinkin duniya yawa a gaba da magana peacekeeping wato zama irin harkar wanzar da zaman lafiya yawa kamar ana yaki a kasa a ce za a yi zaman lafiya a tura a ce a kwantar da tarzoma da sauransu daga 1992 a watan Maris wato sai kuma ya bar wannan mukami na under secretary tun a 13 ga watan December 1996 ne wato hukumar tsaro ko in ci cibiyar tsaro ta majalisar dinkin duniya suka bashi ya zama shine kaman secretary general na majalisar dinkin duniya amma ba a tabbatar masa da wannan mukamin ba sai wanda irin da aka yi taro irin akwai abin da suke cewa general assembly irin a tare gaba daya da wato a nan ne aka tabbatar masa
shugabannin kasa suna zuwa
yawa to shine aka tabbatar masa a matsayin kin san kaman in suka taru a wannan zabe suke wannan kaman an nada ka ne an dauko sunan ka yawa yawa so a ce gashi to sai kuma a zo a ce to ai an zabe ka ta zama yawa ya dai shugaban kin san kaman yadda muka ce ya sauka ne a shekarar 2006 sannan wanda ya karbe shi shine Ban Ki-moon wanda ya karba a watan 1 ga watan Janairun shekarar 2007 to akwai irin wannan abubuwa da yawa dai Kofi Annan yayi wanda kaɗan daga ciki ya haɗa da irin maganan wannan kungiyar da take ya kafa
mai zaman kanta
yawa a duniya da sauransu akwai abubuwa rikice-rikice da yawa irin global compact irin kamar irin zaki ga akwai rikice-rikice na duniya da aka wakilta shi ya je shiga tsakani bangaren larabawa ne bangaren cigaban duniya ne duk irin wannan abubuwa to tun da ya je ko in ce mun ji kaɗan daga ciki wane ne
Allah ya karɓa ran shi a ranar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018 inda ya mutu yana da shekara 80 a duniya bayan wani dan gajeren rashin lafiya da yayi
to sai mu ci Allah ya kyauta karshen mu kuma ya gafarta mana duk gaba da mun mutane shi
to amin amin to malam Usman akwai labarin ban dariya ne ka san ni dai ban da karfi ba a ce in yi doguwar dariya
to ra ba yar kadan za a baki Zaidu Balani ne kofar sabo ya kuma wani dan guntun labarin dan guntu ne yace ga labarin dan Fulani da Kotu dan Fulani ana zargin ka da satar awaki guda biyar
to fa
dan Fulani numfasa yake ƙarya suke nuni ko na sata ɗayan uwar shi ya bi da yana ci guda
wanda kan biyar sun bace
eh amma hudu ya sata
amma
hudu ya din da ake magana wai uwar sai ji ya kaushe uwar ne
oh
san aike ji kin gane dan akuyar to ai ya ga kaushe uwar shi ba dole ji su ba to shine sai suka zama jiyar ya ci riba kenan amma
ji shi hudu ya sata ne tsakanin shi da Allah hudu ya sata ne sai biyar din da
Allah ya ba wa ne
to jama'a duka dukkan muka kawo karshen wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za mu sake kawo muku wani sabon shiri mai ƙayatarwa
haka yake yanzu kan amadadin
ni Daula Salim
Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa
mu huta lafiya
dota ayyarin dota shar marwa dota ayyarin dota ayyarin dota ayyarin dota shar marwa Allah darke da shi ka bari warwa.